Rahotanni daga jihar Kogin Najeriya na nuna cewa wasu ‘yan bindiga sun kai wani hari da ya hallaka mutum guda tare da yin awon gaba da wasu mutane uku. Wannan hari dai da aka kai da sanyin safiyar ranar Lahadin nan a cocin Ekwa da ke garin Kaba ta jihar Kogin ya yi matukar tayar da hankalin mazauna wannan yanki. Malam Dan Asabi Lakwaja, wani mazaunin yankin ne, ya yi karin haske akan yadda lamarin ya faru.
Da sanyi safiyar nan ne aka kai hari nan garin Kaba, wasu ‘yan bindiga wanda ba san ko su wane ne bane, an saci mutane wajen kusan guda biyar haka.
Na'am, an ce a coci ne, a mutanen coci ne aka sata ko ko dai mutanen gari ne haka masu wucewa?
A ‘yan coci aka sata, akwai wani ma da yana tafiya zai shigo coci aka bindige shi, amma ban san ko wane ne bane. Ya mutu har lahira.
To yanzu wani hali garin yake ciki?
Yanzu dai halin da ake ciki dai an tura jami'an tsaro idan kwatar da tazoma.
Karin jin ta bakin rundunar 'yan sandan jihar Kogin akan wannan al'amari ya ci tura, domin kuwa kakakin 'yan sandan jihar Kogin Mr. Williams Aya bai ɗauki waya ba. To amma gwamnatin jihar Kogin ta tabbatar da kai harin. To amma kwamishinan labarai na jihar Kogin Mr. Kensley Fanwo ya ce harin ba an kai shi bane akan wannan coci.
Talking about the attack that happened in Kaba, we want to make it point clear, the attack was not aimed at the church. It is likely that they had targets that they traced to the church.
Ya ce maganar harin Kaba muna so mu yi bayani karara, domin kuwa harin ba an kai shi bane saboda cocin. A'a, waɗanda suka kai harin wato ɗan bindigar sun samami wani ne a cocin. Da yake bayani akan nasarar da aka samu na yaƙi da ‘yan bindiga a jihar Kogin, kwamishinan labarai na jihar Kogin Mr. Kensley Fanwo ya ce gamayyar jami'an tsaro da suka haɗa da ‘yan banga sun samu nasarar hallaka wasu ‘yan bindiga da dama da suka addabi mutanen jihar Kogin, da samun nasarar kubutar da wasu mutane uku da 'yan bindigar suka yi garkuwa da su. Sannan ya kara da cewa
sadly one of the people that were arrested to be behind the supply of arm to those criminals happens to be an officer of the Nigerian Security and Civil Defense Corps.
Yace abin takeici daya daga cikin waɗanda jami'an tsaron suka kama yana taimakawa 'yan bindigar da makamai. Jami'i ne na hukumar tsaron farin kaya ta Civil Defense. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.